فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kawo mu a daidai wannan lokaci a daidai wannan masallaci mai albarka na daidai STM domin tunatar da kawunan mu to kamar yanda aka saba darasin da yake gabata shine sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tarahu sai dai kuma kash malamin da yake gabatar da karatun yau yana cikin wata ittaqiya insha Allah ta'ala ganin cewa kar a bar wurin haka nan fari ba komi kenan sai mu dan gabatar da tunatarwa abin da ya shafi bangaren addinin musulunci yan uwa musulmai idan an ce addinin musulunci wani addini ne wanda Allah madaukakin sarki ya zaban ma bayin shi karkashin nassi na alqur'ani Allah yana cewa innad din inda Allah al-islam wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu karshe yake cewa wa huwa fil akhirati min al-khasirin da haka wannan addini ne wanda yake karantar da mu abubuwa masu yawa karkashin wannan abubuwa da addinin musulunci yana yake karantar da mu akwai mahimmancin rayuwa da kuma sanin menene rayuwa ta kumsa da haka wajibi ne akan kowane ɗaya daga cikin mu ya san menene ya kawo na rayuwar duniya kuma menene yake jira na da haka anan sai malume suke cewa karkashin mahimmanci ko sanin mahimmanci na rayuwar duniya shine wajibi ne ga dukkan musulmi ya bada lokacin shi wurin karatun addinin musulunci wanda a koda yaushe zaka ji ana maimaita shi a cikin karatu a cikin nasiha a cikin wa'azuzzuka da makamancin haka saboda wallahi rayuwar nan ba ta da amfani matukar dan adam ya samu kanshi a wannan rayuwa kuma baya bada lokacin shi wajen karanta addinin musulunci idan da zamu duba karantarwa ta alqur'ani Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa a cikin wata sura yake cewa wal asr innal insana lafi khusr Allah yake cewa illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah yayi rantsuwa da zamani a cikin wannan sura mai girma sai malumai suka ce menene yasa Allah yayi rantsuwa da wannan zamani na al'asar malumai suke cewa saboda mahimmancin lokaci da sanin cewa lalle kai dan adam yanda ka zo duniya da kibtawar ido da lumhashin zuciya da duk irin maganganun da kake aikatawa wallahi ana yi maka hisabi akan su Allah yake cewa innal insana lafi khusr lalle duk wani dan adam da ka sani jinsi na dan adam da rayuwar shi da abin da ya kumsa da duk abin da zai tara Allah yake cewa yana cikin asara karshe yake cewa illal ladzina amanu sai dai wanda ba sa cikin wannan asara da tabewa Allah yace sai dai wanda suka yi imani yace wa amilus salihat suka aikata ayyuka kyawawa managarta karshe yace wa tawasau bil haqq suka ma junan su wasiya game da gaskiya wa tawasau bis sabr suka ma junan su wasiya game da hakuri da haka ƴan uwa da zamu duba wannan sura mai girma tana karantar da mu mahimmancin bada lokaci wajen karanta addinin musulunci kaga Allah yace duk duniya kowane dan adam yana cikin tabewa da asara sai yace banda wanda suka yi imani da Allah to ta yaya zaka yi imani dole sai ka je makaranta ta yaya zaka san menene ake nihi da imani da kuma karantarwa ta imani dole sai ka koma makaranta inda za a karantar da kai addini, wanda wannan imani yana da ta'arifi a addinin musulunci, yana da rukunai masu zaman kansu, yana da hukumce-hukumce. Karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wallahi ba wanda zai shiga aljanna sai kun yi imani. Manzon Allah yake cewa wala tu'minu hatta tahabu, haka babu wanda zai samu wannan imani da ake fada har sai kun so junanku. Karshe yake cewa awala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum, manzon Allah yake cewa shin bazan karantar da ku ba zuwa ga wani abu wanda idan kun aikata shi za ku so junanku. Sahabbai suka tabbatar da manzon Allah akan haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afshu salama bainakum, ku yaɗa sallama tsakankanin junanku. Da haka wannan shine ake kira da imani a wurin manhwa ta addinin musulunci. Bayan haka Allah ya ce wa amilus salihat, suka aikata ayyuka kyawawa. To wannan aiki kyawawa yana buƙatar a matsayinka na musulmi ka san yaya ne ake yin aiki wanda addinin musulunci ya yarda da shi. Saboda yau idan da zaka kwana kana sallah, zaka kwana kana azumi, zaka shekara nawa kana ibada, wallahi matukar baka karanci yanda addini ya karantar da ita ba, asara ce kake. Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, akwai mutanen da zamu gabatar da ayyukan da suka aikata gabaki daya a rayuwar duniya. Allah yace a gaban mutane, a gaban jama'a zamu sanya wannan aikin nasu yanda ka san kura abin shekewa. Me yasa? Saboda bisi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi. Dan haka wajibi ne kowanne ɗaya daga cikin mu yayi kokarin aikata ayyuka na gari, ayyuka mafiya kyawu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su. Karshe Allah yake cewa wa tawasau bil haqq, sika ma junan su wasiya game da gaskiya, shine zama na Allah da annabi, soyayya tsakanin juna, ya zamanto duk irin zaman da zaka yi da kai da abokanan juna, da kai da matarka, da abokanan aiki, zama ne na Allah, za a faɗa ma juna gaskiya. Allah yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun, masoya juna gobe kiyama za su zamanto abokanan adawa. Duk yanda ka so mutum a nan duniya, wallahi gobe kiyama sai kun yi uwa ka ubanka, inji Allah madaukakin sarki. Allah ya ce banda wanda suka gina soyayyar su dan Allah. To dan haka yana daga cikin abinda malamai suke cewa ana gina soyayya dan Allah, shine zaka ba dan uwanka shawara akan gaskiya. Lokacin da ka ganshi akan kuskure zaka yi mishi nasiha, zaka faɗa mishi gaskiya a cikin dukkan lamari. Bal ma manzo Allah yana cewa haqqul muslim ala almuslim, lalle musulmi yana da haƙƙi akan dan uwan shi musulmi. Shine lokacin da ya ga yayi wani kuskure, manzo Allah yake cewa ya tunatar da shi, ya yi mishi nasiha. Dan haka anan malamai suke cewa yana daga cikin zama na gaskiya na Allah shine ka tunatar da dan uwanka lokacin da kaga yayi kuskure. Kar ka yi irin yanda mutane suke aikatawa, ba ruwana da wani, idan nayi magana zai ce mini kaza, ko kuma wannan abu ne wanda bai shahe ni ba. To shi dan Adam Allah ya halicce shi sai ya sanya dole sai an tunatar da shi a game da wasu abubuwa, wanda wannan shine hikimar aiko da manzannin Allah. Me Allah yake cewa wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, Allah yake cewa ku tunatar, saboda ita tunatarwa tana amfanar mai imani. To dan haka mu zamanto muna tunatar da junanmu akan gaskiya. Karshe Allah yake cewa wa tawasau bis sabr, banda wanda suka yi ma junansu wasiya akan ayi haƙuri. Wannan haƙuri imma ya zamanto akan rayuwar duniya, imma ya zamanto a ɓangare na addinin musulunci, imma ya zamanto a ɓangare na zamantakewa da duk wanda kake zama da shi, wanda kuma wannan haƙuri wajibi ne a addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ladan masu haƙuri, sai Allah yake cewa babu wani adadi na musamman wanda za a baiwa mai yin haƙuri a nan rayuwar duniya. Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bari da cewa lalle masu hakuri ladan su ba ya da adadi a wurin Allah za a rika tuka musu ladan su ne da duk abin da suka aikata dan haka karkashin wannan aya ko wannan sura sai malamai suka ce wajibtin neman ilimi da kuma bada lokaci abin da ya shafi addinin musulunci da kokarin aikata ayyuka kyawawa kokarin tunatar da ƴan uwa akan abin da yake na nagari karshe kuma wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto yana hakuri da wannan rayuwa dan haka ƴan uwa wannan kadan daga cikin abin da ya shafi muqaddima ga abin da zamu gabatar da shi a yau insha Allah ta'ala ina so in tunatar da kawunanmu akan wasu maganganu guda hudu wanda wannan maganganu guda hudu insha Allah in Allah madaukakin sarki ya bamu dama zamu yi bayyanai akan su mu tabbatar da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aqwalul ulama magana ta farko shine abin da nake so in tunatar da kaina da duk wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci wajibi ne a matsayin ka na musulmi ko a matsayin ki na musulma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci musan wane ne ya halicce mu wane ne ya halicce ka wane ne ya halicce ni wa ya halicce mu gabaki daya wanda idan da zaka duba karantarwa ta alqur'ani ayoyin suna nan ba sa lissahuwa wanda suke tabbatar da cewa lalle mahalicinka lalle mahalicina lalle mahalicin mu gabaki daya shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah Allah nan da shine ya halicce ku wannan nasi ne na alqur'ani Allah da kanshi yake cewa ya ku mutane wallahi ku ji tsoron Allah menene tsoron Allah shine kiyaye lamarin Allah da umarnin shi kiyaye biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ka sani Allah yayi umarni a aikata wajibi ne a matsayin ka na musulmi ka kiyaye shi wanda kuma gobe kiyama zai zame maka hujja duk abin da ka saurara a addinin musulunci wannan abu yana da kyau wannan abu baya da kyau wallahi a gobe kiyama Allah zai tambaye ka daga kai sai shi babu shamaki kuda haka ana Allah yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum ku ji tsoron ubangijinku wanda shine ya halicce ku wata aya wadda tayi kama da haka Allah yake cewa ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la ya ku mutane an buga misali a cikin alqur'ani Allah yake cewa ku yi kokari ku saurari wannan misali da Allah madaukakin sarki yake bugawa Allah yake cewa innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaba lalle duk wani wanda zaka bauta ma koma bayan Allah wanda zaka rike shi a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba koma wane ne a wannan duniya imma ya zamanto gumki imma ya zamanto wata halitta imma ya zamanto dan adam ko rana da wata da makamancin haka Allah yake cewa ku saurara da kyau wallahi ba sa halatta duk abinda kuka zamanto kuna bauta ma Allah yake cewa lan yakhluqu zubaba su wannan abinda ake bauta ma daidai da kuda ba za su iya halatta shi ba Allah yace wa in yaslubuhumuz zubabu shay'an la yastanqizuhu min yau da a ce kuda zai warce musu wani dan karamin abu ba za su iya bin shi da gudu ba su amsu wannan abu to menene na bauta ma koma bayan Allah wanda zaka bauta ma koma bayan Allah baya iya halitta komi kuma halittar shi akai kai karshe daidai da kuda in ya warce mishi wani abu ba zai iya bin wannan kudan da gudu ya je ya amsu wannan abin da ya amshe mishi to kaga babu hikima wajen bauta ma wata halitta koma bayan Allah madaukakin sarki wata aya wadda tayi kama da haka Allah madaukakin sarki yana cewa qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah ya manzan Allah ka gaya musu wai wane ne ubangijin halittu sammai da kasai da sama da kake kallo da kasa wadda kake takawa wane ne ya halicce su duk duniya ba wanda zai baka amsa cewa wani ne ya halicce su ko kuma yanayi na rayuwa ya kawo su amsa ita ce Allah madaukakin sarki Allah yake cewa qul afattakhazum min dunillahi awliya wai ya ku bayan Allah menene yasa za ku riki koma bayan Allah masoya ya zamanto kuna bauta musu kusan kamar yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake tunatar da bawa a koda yaushe a matsayinka na dan adam mai hankali inda zaka yi aiki da hankalinka wallahi ba zaka bauta ma wani koma bayan Allah kaga annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya tardo mahaifin shi yana bauta ma gunki Ibrahim alaihi salam sai ya rasa yanda zai sai da ya kalli baban nashi yace ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yace ya kai babana wai menene yasa kake bauta ma abinda baya ji in kai magana ma baya saurare yace wala yubsir haka baya ganin komai gumki ne a ashe yace wala yughni anka shay'a karshe ba zai iya amfanar da kai da komai ba abin ya bashi mamaki annabi Ibrahim haka yi ta mahaifin shi da'awa da nasiha akan bautar wani Allah ba ta da amfani ba ta da fa'ida inda dan adam zai aiki da hankalin shi zai gano da cewa Allah shine mahalicci na gaskiya Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan wanda za ku rika koma bayan Allah la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba za su iya amfanar da kansu da komai ba daidai da amfani haka ba za su iya cutar da kansu da komai ba Allah yake cewa qul hal yastawi al a'ma wal basir wai ta yaya za a gama wanda yake gani da wanda yake makahu yaya misalin wannan zai zamanto kai da kake fahimta addinin musulunci kasan inda aka sa gaba kuma ya zamanto Allah da ya halicce ka shine zaka gama shi da abokin tarayya yau wanda zaka bauta ma koma bayan Allah ba zai baka lada ba zai daga baki yayi maka magana ba lokacin da ka samu kanka a wani mawuyacin hali ba zai tsiratar da kai ba daga wannan mawuyacin hali to menene na bauta mishi amma ka duba batan basira wallahi har yau da aka ci gaba akwai wanda suke bauta ma rana da wata da dabbobi akwai kasashen da zaka je dabba ce suke bauta ma dabbar da daidai da abinci ba irin abincinka ba take ci wanda idan da zaka yi mata magana ba za ta iya baka amsa ba yau da zaka fada rishin lahiya wannan dabbar ba za ta iya hudda ka daga matsala ba to amma kuma a yanzu wannan magana da muke akwai wanda suke bauta ma koma bayan Allah Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun daga cikin mutane akwai wanda suke bauta ma rana da wata da tarmamu su ne abin bautar su su ne ubangijin su Allah yake cewa kar ka yi sujada ko kai ibada ga rana ko ga wata Allah yace me zai hana ka bauta ma ubangijin da ya halicce su yace in kuntum iyyahu ta'budun in ya zamanto dai har da gaske ibadar zaka yi ka bauta ma wanda zai amfanar da kai wanda shine zai baka lada a gobe kiyama dan haka anan wajibi ne ga dukkan musulmi ya san lalle mahalicci shine Allah madaukakin sarki wannan mahalicci shine mahalicci na gaskiya wanda kuma sai ka tabbatar da ka yarda da shine mahalicci na gaskiya a lokacin nan ne zaka tabbata a cikin musulmi kalimar da ake faɗa lokacin da za a yi kalimar shahada ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato na yarda da Allah shine abin bauta na gaskiya ba ni da wani abin bauta wanda ya isa in bauta mishi duk duniya ban yarda da kowa ba a matsayin ibada ba wanda na yarda in roke shi in na shiga matsala wurin shi zan koma face Allah madaukakin sarki wanda wannan shine ma'anar la ilaha illallah in kace Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah na yarda da manzon Allah shine manzon da Allah ya aika zuwa gare ni shine zan yi biyayya da umarnin shi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine zan yi aiki da shi duk abinda manzon Allah bai faɗa ba wallahi ba zan aikata ba amma kuma so da dama zaka ga mutun yana faɗar wannan magana sai kaga yana aikata wata ibada wadda ba manzon Allah madaukakin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a aikata ta ba so da dama zaka ji wasu mutane suna cewa ai ibada za a iya yin ta matukar a addinin musulunci kana ganin ya halatta to wannan kuskure duk wata ibada wadda Allah madaukakin sarki yayi umarni zai ba manzon Allah labari akan ta in ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai karantar da al'ummar shi dan haka malamai suke cewa menene fasarai shahadatu anna muhammadar rasulullah shine ta'atuhu fi ma amara zan yi biyayya ga manzon Allah cikin dukkan umarni yace wa tasdiquhu fi ma akhbara zan gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bada wajtinabu ma naha anhu wa zajara zan nisanci dukkan abinda manzon Allah yayi hani kuma ya tsawatar wa alla yu'badallaha illa bima shara kuma ba za ka bauta ma Allah ba sai yanda manzon Allah ya zo ya karantar da al'umma to idan kace yau ya kamata bari in yi wata ibada to kaga kayi kuskure in kace a gani na ya kamata a addinin musulunci akwai abu kaza to babu hikimar zawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ho manzon Allah Allah ya turo shi ne saboda ya karantar da al'umma nasi akan haka Allah ke cewa rusulan mubashirina wa munzirin su annabawan Allah Allah ya aiko su ba kawai dan a ce annabi ba ko dan a rika jinjina mishi ko dan a zo a rika durkusawa wurin shi Allah ya ce a'a mubashirina wa munzirin su masu galgadi ne kuma masu albishir in ka bauta ma Allah Allah zai maka sakamako kyaukyawa in ka saba ma Allah Allah zai maka ukuba a gobe kiyama shi yasa zaka samu wasu ayoyin na alqur'ani Allah yana bayani Allah yake cewa a gobe kiyama za a tsaye da annabawan Allah gabaki daya da su al'ummin da aka turo annabawan zuwa gare su Allah yake cewa falan nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah zai tayar da annabawa gabaki dayan su yace to ya ku annabawan Allah shin kun isar da sakon Allah wanda Allah madaukakin sarki ya turo ku ko kuma a'a annabawa za su ce eh mun isar da sakon Allah yanzu ya rage gasuwa ga su al'ummin da aka turo ma wannan annabawa Allah zai tambaye su to ku wannan annabawa da aka turo muku shin sun karantar da ku wannan al'ummu za su ce eh sun karantar da mu yanzu me yayi saura shin kun aikata abubuwan da annabawan nan suka karantar da ku wannan shine mas'ala kuma shine Allah madaukakin sarki zai yi hisabi akan shi to dan haka wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto ya kiyaye dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi karka zamanto a matsayin ka na musulmi ana wasa da hankalinka ibada wannan ba a aikata ta face abinda manzon Allah ya faɗa shi ilimi qala Allahu qala rasulu ha qala sahabati hum ulul irfani haka malamai suke cewa al ilmu qala Allahu qala rasulu qala sahabati laysa bit tamwihi in an ce ma ilimi a addinin musulunci kawai a ce maka Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza ba wani dubara da kwalokwalo da ya kamata ba to lokacin da kai haka ka tabbatar da la ilaha illallah kinka da anna muhammadar rasulullah taka ta tabbata amma in ya zamanto kana la ilaha illallah amma kuma kana aikata wasu abubuwa wanda suka saba ma haka sai ya zamanto musuluncinka ba yi da amfani Allah ya kare to wannan anan mas'ala ta farko wanda nake so in tunatar da kawunan mu shine mu san da cewa lalle Allah shine mahalicci da haka malamai suke cewa da za a tambaye ka wai wane ne ubangijinka wata irin amsa ce ya kamata ka bada amsar da zaka bada ita ce rabbi Allahu allazi khalaqani ubangiji na shine Allah wanda ya halicce ni wa rabbani bi ni'ami yare ne ni da ni'imomin shi wa huwa ma'budi shine abun bauta ta laysa li ma'budun siwahu ba ni da wani abun bauta kuma bayan shi duk wanda ya bada wannan amsa a game da cewa wane ne ubangiji ya bada tabbatattar amsa wadda take ita ce a rubuce a littattafan malamai dan haka Allah shine abun bauta na gaskiya a matsayinka na dan adam baka da wani abun bauta kuma bayan Allah madaukakin sarki sai mu je mas'ala ta biyu bayan mun san da cewa Allah shine ya halicce mu mas'ala ta biyu wajibi ne a kanmu mu san da cewa wai menene yasa Allah ya halicce mu wanda wannan tambaya ce ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya tambaye kanshi Allah ya halicce ni ya bani rayuwa ya bani ji da gani wanda wannan su ne ake kira da ni'ima a cikin alqur'ani Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wai dan adam da zai yi zamne ya lissafa irin ni'imomin da Allah ya mishi wallahi ba zai iya lissafe su ba gabaki daya Allah ya baka ji da gani kai ka dauki babban ni'ima babu kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi ka mai hankali. Wannan shine min akbarun ni'am, yana daga cikin manya-manyan ni'imomi wanda malamai suke cewa Allah yayi ka dan adam sai ya baka hankali. Wanda lokaci guda zaka duba a cikin rayuwa zaka ga wani gashi nan tunda Allah ya halitte shi bashi da hankali, kuma shi ma mutun ne kamar kai, ba tsanar shi bace Allah yayi. Allah ya jarabce shi ne dalilin ya tambaye shi a gobe kiyama. Ga wani nan zaka ga yana rayuwa shi bai san ba daidai da ba daidai ba, ka shigo cikin mutane ka zamna ka yi magana a saurare ka, kana da hankalin da zaka tattamce tsakanin daidai da ba daidai ba da gaskiya da ƙarya, ka san Allah shine abin bauta, kana tunanin zaka mutu a saka cikin wani rami wanda gobe kiyama za a maka hisabi, to wallahi wannan ba karaman ni'ima bace. Da haka wajibi ne kowanne ɗaya daga cikin mu ya san wai menene yasa Allah ya halitte shi. Amsa anan Allah madaukakin sarki yake cewa afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un, wai shin mutane suna tsammanin mun halitte su haka nan kara zube, kawai an halitte ka an yi maka ji da gani an dadada maka rayuwa ga hankali ga irin falala na innan imomi. Allah yake cewa kana tsammanin an halitte ka haka nan ba tare da abinda ake bukata tare da kai ba, wa annakum ilaina la turja'un, kuna tsammanin ba za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba. Amsa ba haka bane, a matsayin ka na mai hankali wajibi ne ka tuna cewa yanda Allah ya taho da ni wannan duniya na samu kaina, haka wani lokaci Allah zai maida ni kiyama. Daman ba ganin damar dan adam bane, ba wanda ake bashi shawarar cewa a zo da kai duniya yanzu ko kuma sai daga baya. Haka lokacin da za a maida ka, ba wanda za a tambaye shawarar shi. Ita duniya ba ta tambaye shawarar kowa, mutuwa za ta zo maka kai tsaye, ka shirya baka shirya ba, haka wannan mutuwa za ta zo maka. Allah ke cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron wata rana wadda za a maida ku ba dan san ranku ba, ba wanda za a tambaye shawara. Bal ma Allah yana cewa wala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, lokacin da mutuwa za ta zo wallahi Allah ba zai bar ba daidai da magana guda ka yi ma ɗan uwanka. Ga ka tare da mutane, Allah ba zai kyale ka ba ka yi magana guda ka ce wannan dukiyar tau ayi kaza da ita, ko kuma ina da ƴaƴa ayi kokari a kula min da su. Kalima guda Allah ba zai baka dama ba, lokacin ka yana cika dole zaka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Shine Allah yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ku ji tsoron wata rana wanda wannan rana in ta zo maida ku ne za a yi wurin Allah madaukakin sarki. Da haka dalili akan cewa ita duniya an zo ne domin a bauta ma Allah, kuma ya kamata duk musulmi mai hankali ya san da cewa na zo duniya wani ɗan lokaci kankani, yanda da babu ni a shekarun da suka gabata yanzu aka samar da ni, to yau da gobe za a zo wani lokaci babu kai babu labarin ka. Haka Allah ya ce hal ata ala al insani hinum min ad dahri lam yakun shay'an mazkura, wai shin wani lokaci bai zo ma dan adam ba wanda da babu labarin shi, ba a san ba ma za a yi shi, ba a ambatan shi. To tunda ko wannan lokacin ya zo ya wuce har aka same ka a nan duniya, wani lokaci zai zo nan gaba sai labari babu kai har abada. Da haka wajibi dan adam ya kula ya san menene ya kawo shi duniya. Aya ta biyu Allah madaukakin sarki yake cewa ayahsabul insanu an yutraka suda, wai shi dan adam yana tunanin ko yana tsammanin za mu kyale shi haka nan ya zo duniya ya more ya ci abinci ya yi aure ya samu arziki ya kwanta ya yi barci ya mutu a kyale shi ba tare da wani sakamako ba? Shin yanzu dan adam haka yake tunani? In ji Allah subhanahu wa ta'ala, amsa ita ce ba haka ba ne. Yanda aka dadada maka rayuwarka, yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara rayuwar wannan, dalili ne akan cewa ya kamata ka tuna na cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka akan wannan rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, babu wanda zai gushe a gaban Allah, inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah yace wallahi sai an mishi tambayoyi guda hudu manzo Allah yace babu wanda ya ise kubce ma Allah wannan tambayoyin sai an tambaye mu gabaki daya mu to a cikin wannan tambayoyi guda hudu manzo Allah yake cewa za a tambaye kowanne daya daga cikin mu an umrihi fima afnahu wai iya tsawon shekarun da Allah ya baka a nan duniya menene ka aikata to kaga wannan wajibi ne kowanne daya daga cikin mu ya shirya mu amsar da zai ba Allah wannan abin da ake badawa ku zaka ga kamar gobe ne yanda ka san kimtawa ido wallahi zaka ga kawai ka wayi gari ga ka a gaban Allah Allah yana tambaye ka kuma dole ka bashi amsa to duba mas'ala ta tambaya ta kabai lokacin da malamai za su rika karantar da mu cewa idan an mutu za a saka cikin wani rami bayan an saka cikin wani rami ga mala'iku guda biyu za su zo za su zamanar da kai za su yi maka tambaya manzon Allah yake cewa lokacin da dan adam ya mutu ana binne shi al'ummar da suka kawo shi suka binne shi suna komawa manzon Allah yace yasma'una qur'un alihi za ya rika sauraron tahiyyar su ta komawa a lokacin za a tara shi a tambaye shi zaka ga abin kamar wasa kuma abin tabbas ne saboda addinin musulunci ya karantar da mu haka to wallahi wannan tambayoyi wanda manzon Allah yake faɗa manzon Allah yace la tazulu qadama ba wanda zai gushe a gaban Allah Allah sai ya mishi wannan tambayoyi kuma wallahi sai mun ba da amsa akan haka to a cikin tambayoyin manzon Allah yake cewa an umrihi fima afnahu wai shekarun da Allah ya baka kai lunhwashi lahiyar kalau ka kwanta kai barci ka dandana abinci ka ji wannan abincin mai dadi ne ko marar dadi gabaki ɗayan wannan ni'imomin da Allah ya baka zai tambaye ka a gobe kiyama kuma sai ka bashi labari to dan haka wannan tambaya ce wadda take da hatsarin gaske aya ta ƙarshe wadda nake so in karantar da mu anan Allah madaukakin sarki yake tabbatar mana amsa a game da cewa wai me yasa aka halitce ni ko aka halitce mu gabaki daya Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin alqur'ani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ni wa in ji Allah ni ban halitci ban mutun da aljani in ji Allah subhanahu wa ta'ala yace sai dan su bauta mini wannan bauta ita ce dalilin zawwaka duniya wannan bauta ita ce dalilin da yasa Allah ya halicci sammai da kasai wannan bautar ta Allah dalilin ta Allah ya baka iskar da kake shaka wannan bautar ta Allah dalilin ta Allah ya aiko da alqur'ani dalilin ta Allah ya aiko da dukkan annabawa gabaki ɗayan su saboda bawa ya san wane ne Allah kuma ya bauta mishi dan haka anan malamai suke cewa me ake kira da ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in an ce bauta shine duk wani abin da Allah madaukakin sarki yake son shi kuma ya yarda da shi yana lokacin da aka ce ibada kar mutun yayi tsammanin zaka katange kanka a masallaci kana sallah kawai ko kuma a'a zaka rika kwana sallah wunin azumi ba haka bane me ake nihi da ibada shine sunan da ya kumshi dukkan abin da Allah yake so kaga kasuwanci Allah yana son shi bal ma Allah yayi umarni da kasuwanci ko kuma aiki domin ka kare ma kanka mutunci Allah yace fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah lokacin da aka kammala sallah ku fantsama a cikin gari ku nemi arzikin Allah ku yi kasuwanci ko ku yi aiki domin ku kare ma kanku mutunci to kaga aiki ibada ne mi malamai suke nihi da ibada duk wani abin da Allah ya yarda da shi duk abin da zaka aikata mai kyau duk wani abin da zaka aikata na alkhairi duk wani abin da zaka aikata in ma na koye ko na bayyane ana kiran shi ibada to a lokacin da dan adam ya fahimci haka sai ya zamanto rayuwar shi gabaki daya ya meka ta zuwa ga me ibadar Allah madaukakin sarki idan azumna kake zai zamanto kana yin ibada ta zamne shine in ma ya zamanto kana maganganu masu kyau in ma ya zamanto kana yin istighfari in ma ya zamanto kana tahmidi ko tahlili da makamancin haka lokacin da dama ta bada zaka iya yin wani aikin alkhairi ibada ce sadaka ibada ce taimako ibada ce in mun dawo kan bangaren ibada wadda take asas sallah da azumi da makamancin haka dukkan su gabaki dai ana kiransu ibada saboda Allah madaukakin sarki yace ni ho ban halitti ba mutun da aljani sai dan su yi mana bauta kaga kuma wannan aya tana karantar da mumi shi kanshi aljani bawa ne daga cikin bayin Allah kuma Allah ya mishi umarni da ya bauta mishi wanda lokacin da za a samu aljani wanda ya kangare ya saba ma Allah a gobe kiyama Allah zai mishi hukunci kuma in mun koma karantarwa ta addinin musulunci su kansu aljannai a cikin su akwai musulmai a cikin su akwai fajirai wanda suke saba ma Allah mai Allah yake cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun a cikin aljannan kansu akwai wanda suke musulmai akwai wanda suke saba ma Allah yanda ka san dan adam haka su ma halitta ce akwai wanda suke bauta ma Allah akwai wanda kuma suke saba ma Allah Allah yake cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba manzo Allah yake cewa an yi min wahayi uhiya ilayya annahu istama'a nafar min aljinn lalle wasi jama'a daga cikin aljannu sun saurari alqur'ani faqalu sai suka fada mu ƴan uwansu ko junansu suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lalle yau mun ji wani karatu na ban mamaki lalle mun ji wani karatu mai muhimmanci lalle mun saurari wani karatu mai fa'ida mai kayatarwa Allah ce yahdi ila rushd wanda wannan karatu yana shiryarwa zuwa ga hanya ta gaskiya fa amanna bihi aljannan suke cewa sai muka yi imani da shi to kaga wannan dalili ne akan su ma bayin Allah ne kuma lokacin da suka bauta ma Allah Allah madaukakin sarki zai musu sakamako kyaukyawa lokacin da suka saba mai za su sartar da akasin haka to wannan ita ce mas'ala ta biyu mas'ala ta uku wajibi ne ga dukkan musulmi ya san cewa wane ne shi wannan kadan daga cikin abubuwan da zamu tunatar da juna gaba ta uku mu da muke zaune a wannan wuri da ni da nake magana da ku masu saurare na da wanda suke sauraron mu a wani wuri ma ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya tambaye kanshi wai wane ne ni kuma menene asalin halittata wanda gabaki ɗaya bayanin shi yana cikin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin thumma ja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun Allah yake cewa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'f thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wannan ayoyi ne gabaki ɗaya wanda suke tabbatar da halitta ta dan adam da kuma yaya Allah ya halitte shi dan haka anan kadan daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala dan saboda Allah ya san wane ne dan adam kuma shi ya halitte shi sai ya karantar da shi a cikin alqur'ani kai kin nan ba kowa bane kar ka dauki kanka a wata tsiya wajibi ne ka san Allah shine mahaliccinka wajibi ne ka san menene Allah yake so tare da kai to gabaki ɗaya wannan bayanai suna cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin a uslubi na tambaya wai shi dan adam da yake tsammanin shi wata tsiya ne ya nuna ya wadata ya ga cewa ba zai bauta ma Allah Allah yace wai shin shi dan adam din nan ba daga wani ruwa bane walakantacce muka halice shi haka Allah yace ruwan maniyi kenan yace faja'allahu fi qararin makin bayan haka muka tanadar da shi a wani wuri ko wani mazamni wanda ba wanda ya isa ya kula da shi a wannan lokaci face Allah subhanahu wataala Allah yace ila qadarin ma'lum zuwa wani lokaci wanda muka lissafa mishi wanda muka tsara a lokacin da Allah ya ga dama zaka kammala a cikin mahaifiyarka a lokacin nan Allah madaukakin sarki zai tabbatar da halittarka Allah yake cewa faqadarna mu ne muka kadarta ko muka halicci wannan dan adam jam Allah yace fa ni'mal qadirun kai madalla da mahalici wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta gaba Allah yace hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr, wani lokaci bai zo ma dan adam ba, lam yakun shay'an mazkura, wanda da ba a ambatan shi, shi ba kowa bane, ba a aihe shi ba, mahaifiyar da ta aihe shi ma ba a san da ita ba, kai auren da aka yi tsakanin mahaifin shi da mahaifin shi mahaifiyar shi ba a san za a yi shi ba, wallahi lokacin wannan ya tabbata a rayuwar duniya. To dan haka dan adam ya biyo wannan matakkaiya. Dan haka menene na nuna ma Allah ka isa, ko menene na kin bauta ma Allah? Sai yake cewa inna khalaqnal insana, Allah yake cewa lalle mu ne muka halicci dan adam, min nutfa, daga wani dugon maniyi, wanda wannan dugon maniyi za a zuba dugon maniyi tubunnai a ciki, Allah zai zabi guda daya wanda shine zai zamanto sanadiyyar halittarka a matsayinka na dan adam. Manzo Allah yake cewa inna ahadakum yujma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqa thumma yakunu mudgha thumma yursalu ilayhi almalak, yake cewa fa yu'maru bi arba'i kalimat fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. A cikin wannan hadisi manzo Allah ya zano da rayuwar dan adam tun daga farko har karshen ta. Annabi yake cewa Allah shine yake hal yake tattara halitta ta dan adam, kwana 40 kana dugon maniyi, ka zama jini kwana 40, ka zama tsoka kwana 40, karshe manzon Allah yake cewa summa yursalu ilayhi almalak, sai Allah ya turo mala'ika a cikin mahaifiyarka, fa yunfakhu fihi ar-ruh, sai ya busa maka ranka, haka ake samun ka. Yace wa yu'maru bi arba'i kalimat, atake yanke mala'ikan nan zai yi umarni da wasu kalmomi guda hudu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa bi katabi rizqihi, arzikin da zaka samu a nan duniya tun a lokacin za a rubuta shi, abinda ko ba zaka samu ba wallahi har abada, duk yanda zaka sha wahala, duk yanda zaka yi hwadi ka tashi, abinda wannan mala'ika ya rubuta shine zaka samu, shine rabanka. Manzo Allah yake cewa anan za a rubuta ajali, kwanakan da zaka yi a duniya tun a lokacin za a rubuta shi, wa amalihi, manzo Allah yake cewa da ayyukan da zaka aikata kana cikin mahaifiyarka za a rubuta shi. Karshe yace wa shaqiyyun aw sa'idun, wannan mutumin da za a aiwa dan huta ne ko dan aljanna, a lokacin nan take yanke mala'iku zai mala'ika zai umarni a rubuta wannan abubuwa gabaki daya. To kaga halittar dan adam tun daga farko ta kare har zuwa karshe, manzo Allah ya bada labarin ta a cikin wannan hadisi. Da haka ana Allah yake cewa lalle shi dan adam mu ne muka halitte shi daga gudan jini, ya zama tsoka, muka mishi umarni aka busa mishi rai, sai Allah ya ce nabtalihi, gabaki ɗayan wannan abubuwa da muka mishi dan mu jarabce shi ne, faja'allahu sami'an basira, karshe muka mishi ji, muka bashi kunnuwa yake saurare, muka bashi gani, wanda wannan sune akbar masail, sune manya-manyan abubuwan da Allah zai sa ka gaba ko ya sa ni gaba ya tambaye mu a gobe kiyama. Ji da gani wanda Allah madaukakin sarki ya baka, wallahi Allah sai ya tambaye ka akan su. Shi yasa Allah yake cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, idan zaka yi magana kar ka sake ka faɗa abin da baka da ilimi akan shi. Allah yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, lalle ji da kake gani da gani wannan gabaki ɗayan sa abin tambaya ne a wurin Allah madaukakin sarki. Wani wuri Allah ce ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid, din maganar da zaka faɗa daidai da el karaman magana akwai mala'iku a tare da kai suna rubutawa, wannan abin da ka faɗa alkhairi ne ko sharri yana nan a rubuce, wanda a gobe kiyama dan adam zai yi mamakin haka, wallahi dan adam sai yayi mamaki. Allah yake cewa a gobe kiyama dan adam zai yi mamaki ya ce wai wannan wata irin takarda ce wadda ba ta shawa ma dan adam lafiya, duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata sai an rubuta. Mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada, dan adam zai ce wai wannan wata irin bulletin, wani irin sakamako ne, wata irin takarda ce wadda ba ta kyale dan adam duk abin da ya aikata da duk abin da ya faɗa yana nan a rubuce Allah ya ce abin da ka aikata a nan duniya da abin da ka faɗa da abin da ka aikata a bayyana da koye da wanda kai a gaban mutane da wanda ka lade ka aikata abin da ka faɗa na alkhairi da na sharri yana nan a rubuce Allah ya ce wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta kowa daga cikin ɗan adam da haka halittar dan adam tana biyowa matakkaiya kuma Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da gayan da ya halicci dan adam aya ta karshe wadda zamu karanta anan Allah yake cewa Allahul ladzi khalaqakum min da'f Allah nan da ake bada labari shine ya halicce ku daga rauni saboda asalin dan adam rauni ne ka duba bayan an halicce ka an zo da kai duniya duba irin matakaiyar da dan adam yake bi kana so kai motsi ka tashi kai rairahe ka rika tahiya wannan shine ake kira da adhaful insani rauni na dan adam ba komai ba Allah madaukakin sarki yayi haka domin ya tabbatar da cewa dan adam ba komai bane duba halitta ta dabba yau za a halitta dabba zaka ga dan dabba ya zuba da gudu Me yasa Allah yayi haka dan ya nuna ma dan adam shi ba kowa bane wajibi ne akan shi ya san Allah shine mahalicci kuma ya bauta mishi yace summa ja'ala min ba'di da'fi quwwa Allah yace bayan wannan rauni da Allah ya tabbatar a rayuwarka sai ya tabbatar da wani ƙarfi zaka warware kai kiba ka meke kai tahiya ka ci abinci kai ihu yanda kake so karshe Allah yake cewa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba karshe bayan wannan ya tabbata kuma rayuwarka daga karshe an manyanta an tsuha sai wannan ƙarhin naka da wayewa da ci gaba da yanda rayuwarka ta samu daukaka Allah yake cewa kuma karshe sai mu maida ka baya mu maido ka adda'ful insani thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa bayan ka manyanta wannan rauni sai ya ƙara dawowa karshe Allah ya tabbatar da wasu ayoyi da alamomi akan ka domin ka gane girman Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa waman nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir wai shin ba mun ba ku lokaci ba da rayuwa da girma kaman yanta a matsayinka na dan adam karshe har sai da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alamomi na girma da manyanta domin ka san da Allah shine mahalicci Allah ya kawo maka annazir shine malamai suke cewa me ake nihi da annazir wasu daga cikin malamai sun tayi akan cewa annazir shine hurhura kamar yanda Allah ya faɗa a wannan aya summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba bayan ka manyanta ka girma Allah zai tabbatar da hurhura akan ka wanda wannan hurhura dalili ne akan cewa lalle dan adam ka manyanta ka shirya da shirinka wallahi zaka koma wurin Allah subhanahu wataala shine yake cewa awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nazir shin ba mun ba ku tsawon lokaci ba muka turo da ƴan sako wanda za su galgade ku anan malamai suka ce wannan dan sako shine hurhura wasu daga cikin malamai suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine abun galgadi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo zuwa ga al'umma domin ya galgada al'umma su san matsayin rayuwa da muhimmancin ta matsayin rayuwar duniya da kuma tabbas za a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan shine halitta ta dan adam sai abu na karshe wanda idan lokacin ya ishe mu insha Allah ta'ala zamu yi tattauna akan shi shine wajibi ne akan mu masu sauraro da ni wanda nike magana gabaki ɗaya mu wajibi ne mu san da cewa wai ina ne zamu tahi a gobe kiyama ko kuma a wayi gari an kwanta an yi barci rana ta zo ta haɗi dare ya zo ya wuce an yi zamanin sanyi an yi zamanin ɗari ga damuna kana rayuwa a wannan duniya kana yaron ka ɗan ƙararrami gashi ka girma gurin dan adam ya samu aiki ya samu sana'a ya aikata yayi aure ya samu ƴaƴa gabaki ɗaya ka samu wannan to yanzu wata nukuta ce za a je nukuta ce wadda ita ce dan adam baya bukata a fada wallahi sai ka je ni ma sai na je mu dukan mu sai mun je shine wurin Allah subhanahu wataala magana ta karshe shine ila aina asir wai ina ne za mu shi tunda mun samu kanmu a wannan duniya mun san da Allah shine mahalicci mun san da Allah ya halicce mu domin mu bauta mishi bayan mun sani cewa lalle ga yanda Allah ya halicce mu to abu na karshe ya kamata mu san da cewa wai ina ne za mu tafi shine za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda nayi bayani akan menene ake nihi da zuwa wurin Allah madaukakin sarki idan da zamu duba ayoyi na alqur'ani Allah subhanahu wataala yana kashedi yana tsawatarwa yana tunatar da dan adam idan ka zo duniya karka shantake karka saki jikinka ka kama jikinka cewa kamar yanzu wannan in ka koma gidanka bayan lisha zaka koma zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa duk lokacin da zaka yi sallah a matsayinka na musulmi i sallah kamar sallan mutumin da yake dan bada maker suna sallah ta karshe a rayuwarka manzo Allah yake cewa sallu ka annaka salatu muwaddi i sallah kamar yanda ka san sallah ce ta dan bankwana zan yi lisha la Allah wannan lishar da zan yi ita ce a karshe a rayuwata wanda malamai suke cewa ita mutuwa wani abu ne wanda yake jikin dan adam yana nan jikin gababuwan shi yana tare da kai ba shirya mata bane ake kuma ba jibara bace da wayo na dan adam wanda so da dama zaka ga dan adam yana ganin ko daga kashi an ce wane ya mutu zaka ji maganar da za ta fito a bakin mutum cewa wannan nan bai da lahiya ko kuma me ya same shi to wannan wasu lokuta ne wanda suka huce wanda Allah ya tsara rayuwa ga yanda za ta kasance shine Allah ya kadarta wasu daga cikin al'ummu ga abin da zai samu me su shine sababi na mutuwa amma kuma akwai wanda Allah madaukakin sarki bai kadarta sababin kowa mu yi ba lokacin su ne malamai suke cewa mallam ya mutu bi saifi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid mutumin da bai mutu ba dalilin takobi wurin yaki to za a samu wani sababi daban wanda shine sababin shi na mutuwa Allah ya kadarta abu kaza zai same shi Allah ya kadarta lokaci kaza lokacin ka yana karewa wallahi babu simi babu jibara kamar yanda Hausawa suke wani kaga idan da zamu dauki misalin ayoyi Allah madaukakin sarki yake karantar da dan adam misalin mutumin da baya da lahiya gashi an zo yana kwance ga dangin shi nan a kusa ga likitoci sun zo sun yi tsetsiye ana hawamar yaya wannan dan adam in zai samu lahiya sai Allah madaukakin sarki yake cewa idan Allah ya kadarta wannan bawan ba zai tashi daga wannan ciwon ba wallahi duk likitocin da za a tattara duk irin ƴan uwanka da za su zo su yi tsiye duk irin maganganun da za a faɗa ba za su barkata maka komai ba mala'ika zai zo ya ɗauki ranka a gaban ƴan uwanka a gaban doktororin da suke tsaye a gabanka rayuwarka za ta ƙare a daidai lokacin da Allah madaukakin sarki ya kadarta shine Allah yake cewa a cikin alqur'ani falawla iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ka tuna lokacin da wai mutuwa ta zo bakin makogaro ga mutum na a gadon likita a kwance idan yayi wani juyi ko yayi motsi sai ayi gudu a kira likita ga dangin shi nan a tsetsaye an rasa yanda za a yi sai Allah yake cewa wannan mutuwa ita ce ta zo bakin makogaro sai Allah ya ce wa antum hina izin tanzurun ku kuma ga ku a tsetsaye kuna kallon shi karshe Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ya ce mu muka yi kusa da shi a daidai wannan lokaci sai dai kuma ku ba kwa gani kawai muna jira lokacin shi ne ya tuka kawai za a dauki ran shi to kaga ba wayo bane na dan adam kuma ba dabara bace wanda wannan mutuwa wajibi ne a yanda kake rayuwarka gabaki daya ya zamanto kana shirya mata yanzu Allah yake cewa kun fi dunya ka annaka ghari ita wannan duniya da kake gani daukar ta a matsayin kazo dan balaguro kaman nan gidan kar ne ko ka zo kana balaguro lokacin da mota ta lalace ko kuma kana an dan dakata ka dan kahin ayi apel a shiga mota a ci gaba ko kuma an zo cikin tahiya sai aka tsaya a cikin daji wannan mota kowa yana Allah Allah ta gyaru a ci gaba to manzo Allah yace wannan duniya haka ya kamata musulmi ya dauke ta yace kun fi duniya ka annaka gharib wannan duniya ka dauke ta a matsayin dan balaguro au abir sabil ko kuma mutumin da yake mai hucewa kan hanya akwai da yaushe mutuwa za ta iya zawa ta dauke ka kar ya zamanto ka mai da wannan rayuwa kamar dai an zo har abada ba za a koma zuwa ga Allah ba wanda wannan shine ake kira da al-ghururu shaytani gururi na shaytani shi shaydan kullun yana kara maka alƙawalin idan kai matashi ne sai ce ai sai ka girma ai ga wani nan ma irin ƴan gidanku shekara 40 suke yi ga mahaifinka sai dai shekara 80 ga mahaifiyarka ƴan gidanku suna yin shekara kaza to waye ga ya maka sau nawa zaka samu mutumin da a gidansu gabaki ɗaya sai sun shekara 40 ko 80 amma kuma za a samu yaro ɗan kararrami shekara guda bai kammala a rayuwar shi zai koma zuwa ga Allah tsari na Ubangiji kenan sau nawa zaka samu a rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ya kadarta mishi mutuwa ga baban shi ga kakan shi ga wanda ya haifi mamman shi ga kakan kakan shi duka suna raye amma kuma sai ka ji an ce wane ya mutu to da haka ita mutuwa ba tsari bane wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora shi a rayuwar dan adam wanda kuma yana jiran kowa da haka wajibi ne kai tanadi ga wannan abin da yake jiranka malamai suke cewa tazawwada lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi wai ka shirya ma wani abin da ka san ba makawa akan shi sai ya zo maka eh ga ka kana rayuwa a duniya gashi ka manyanta aikin da kake bukata ka samu wani zaka ga yana gurin ya samu yaya to ya samu yayan to wannan abu na karshe shine ake kira mutuwa sai suke cewa tazawwad ya kamata a matsayinka na mai hankali ka yi guziri zuwa ga allazi la budda minhu abinda ba makawa sai ka je zuwa gare shi yace fa innal mauta miqatul ibad saboda ita mutuwa wata hanya ce wadda duk wani dan adam wanda in dai ya zo duniya to wallahi sai ya bi wannan hanya ta mutuwa kuma sai ya koma zuwa ga Allah ya Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut duk wata rai da ka sani sai ta dandani mutuwa Allah ya ce wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz Allah yake cewa kullu man 'alayha fan duk mutumin da yake rayuwa a wannan duniya wallahi sai ya samu kanshi a hali na mutuwa idan mutuwa wani abu ne wanda ba makawa ga dan adam dole sai ya same ka ayoyin da zamu karanta da saura to amana hakurin minti biyu zamu karanta ayoyi insha Allah sai mu karkare Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kamar yanda bayanin ta ya gabata dalili akan cewa duk wani dan adam sai ya mutu shine Allah subhanahu wataala yake cewa ku ji tsoron wata rana haka Allah madaukakin sarki yace wadda wannan rana turja'una fihi ila Allah za a maida ku zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan dalili ne akan tabbatar da mutuwa akan dukkan dan adam wallahi in dai kana rayuwa dole sai ka mutu to ba mutuwa bace abin kyama ko ba mutuwa bace abin tsoro ya kamata dan adam ya ji tsoron abin da zai tarda a wurin Allah lokacin da aka tambaye Umar radiyallahu anhu menene ake nihi da attaqwa jin tsoron Allah sai yace al-khawfu min al-jalil shine ya zamanto kana jin tsoron Allah mai girma sai yace wal isti'dadu li yawmir rahim ya zamanto a matsayinka na mai hankali musulmi kana tanajin wata rana wadda tabbas sai ka je zuwa ga wannan rana wannan shine jin tsoron Allah ka bauta ma Allah a nan duniya kuma ya zamanto a matsayinka na mai hankali kana tanajin wata rana wadda wannan ranar sai ta zo a kanka to dan haka kar dan adam ya zamanto yana jin tsoron mutuwa ba mutuwa ake tsoro ba abinda za a tarda bayan mutuwa a rayuwa ku duk irin alherinka da falalarka da yanda mutane suke amfanuwa da kai baka kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in alkhairi ne babu mutumin da maganar shi da lunhwashin shi da motsin shi da duk abin da zai aikata alkhairi ne ga al'umma amma kuma manzon Allah ya mutu ya koma zuwa ga Allah wannan kadai ya isa dalili akan cewa kowa sai ya mutu ya koma zuwa ga Allah mi ashair yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu bihayyiha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya inda ku a ce anan duniya akwai mutumin da ya kamata a ce shi kadai ne ya kamata a bar shi anan duniya ya rayu to da manzon Allah ne mafi dacewa wanda shine ya kamata a ce har yanzu manzon Allah yana nan a rayu amma kuma manzon Allah ya koma zuwa ga Allah dalili ne akan ni da kai sai mun koma zuwa ga Allah Allah ya taimake mu aya ta karshe yake cewa fa kaifa iza jama'nahum li yawmin la rayba fi Allah ya ce wayya kake tunanin ranar da zamu tattara su gabaki daya sai Allah ya ce wata rana ce wadda la rayba fihi babu shakka da kokanto akan ta qul innal awwalina wal akhirin Allah ya ce la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum wallahi da mutanen harko da mutanen karshe Allah ya ce gabaki dai zamu tattara su a wuri guda kuma abinda ake bada labari sai ya tabbata akan su Allah yake cewa wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun anan wannan kadan daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa lalle idan an zo rayuwar duniya tabbas za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma wannan ayoyi suna karantar da mu wajibi ga dukkan mai hankali ya zamanto yayi ma wannan mutuwa tanadi ka rika tunanin wasu irin amsa zan ba Allah madaukakin sarki lokacin da zai sani gabe tambaye ni wanda kuma wannan tambayoyi hatta da annabawan Allah suna jin tsoro wallahi annabawan Allah da kansu suna jin tsoron tambayar da Allah madaukakin sarki zai musu misali guda wanda akan shi zamu karkare insha Allah Allah madaukakin sarki yake bada labarin annabi Isa a cikin alqur'ani yake cewa a gobe kiyama Allah zai tada shi ya tambaye shi wai lalle kristoci suna bauta maka da kai da mahaifiyarka Maryam shin kai ne kace a bauta maka ko ka Allah yake cewa wa izqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak annabi Isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka Allah ina ni ina fadin irin wannan magana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya dacewa ya ubangiji inani ina hudin wannan magana in ce abauta mun anan duniya yace in kuntu qultuhu faqad alimta idan har na fadi irin wannan magana nace abauta mun Allah kai ka sani yace ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da yake zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi ni kuma ban san abin da yake zuciyarka ba karshe yace innaka anta allamul ghuyub lalle Allah kai ne masanin dukkan gaibi da haka anan malamai suka ce hatta da annabawa suna jin tsoron irin tambayar da Allah zai sa su gabe musu a gobe kiyama to ina ni ina kai wajibi ne mu yi makan mutanadi ɗan uwa musulmai lokacin namu ya kare insha Allah ta'ala ganin abinda muka gabatar na alkhairi Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته